Gwamnatin Jihar Plateau ta sanya dokar hana fita na awa 24 a kananan hukumomin Jos ta Arewa da Jos ta Kudu har sai yadda hali yayi. A wani jawabi na musamman da gwamnan jihar Simon Lalong ya gabatarwa al'umar jihar Plateau kan zanga-zangar kawo ƙarshen jami'an 'yan sanda ta musamman da ke yaƙi da muggan laifuka ta 'yan SAS. Gwamnan ya ce sun lura zanga-zangar ta ɗauki sabon salo ta yadda ɓata gari ke aukawa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Gwamna Lalong ya ce hatsaniyar da ta tashi a titin Ahmadu Bello da ke Jos a ranar Talatan nan ta kuma fantsama zuwa garin Bukur har sai sanadin rasa rayukan mutane uku game da kone motoci, lalatawa da satar dukiya da kone wurin ibada a hanyar Gero da ke yankin Bukur a karamar hukumar Jos ta Kudu. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjang ya mun karin haske.
Dalili babba shine domin kone-kone da rayukan mutane da suka salwanta irin hargitsin da mutane suke yi wanda abu mu ji dadin jihar Plateau.
To amma nan jihar Plateau an samu rasa rai ne dalilin wannan zanga-zanga?
An samu rasa rai mutane guda uku.
To amma yanzu wani hali ake ciki?
An tura jami'an tsaro a wannan gurare kuma an buƙaci shugabannin sauran kananan hukumomin su tura jami'an tsaro yan sanda domin su kare wannan gurare.
A cikin jawabin shi gwamna ya yi batun cewa mutane su ƙaurace ma wuraren kasuwancin su.
Banda mutane masu aiki a asibiti, masu kashe gobara da sojoji, wato ba a so a ga kowa, duk da wanda suke da shaguna ba a so a ga kowa a waje, domin idan aka gaishe ba za a hukunta shi daidai yadda doka ta tanada.
Shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa Honorable Shehu Bala Usman ya buƙaci jama'a da su ɗora kan zaman lafiyan da aka samu a Jos.
Ana cikin haka kinga dai sai aka samu bata gari wanda suka shigo, wato suka yi amfani da wannan mutare. Abin da ke gani a jihar Plateau, wato a nan Jos ta Arewa, shine lallai sakamakon wanda suka mutane da suka shiga ciki wanda su ba niyan su bi kadin wannan abubuwa ba, a niyan su shine su tada hayaniya, particularly a nan Jos North wanda an samu zaman lafiya babu wani matsala. Tunanin su shine lallai a haddasa wani abu da zai zama cewa an samu sa wato sabanin haka. Abin da ya faru kenan kuma lallai kam an dan rasa dukiya domin an yi kone-konen motoci da tsorikin su, daga bisani kuma jami'an tsaro sun zo mun tura su sun zo sun dakatar da wannan abu. Sunna sun yi amfani da wannan dama jawo mutane cewa mu yi hakuri dai, haƙƙin mutane yanzu shine a jawo yara hankali kuma a gaya mutane cewa wato abi abu alumana, tunda yake already an riga an establish din abin da ake nema ko gwamnati ta amana cewa za ta duba, to lallai mutane su yi hakuri su ga abin da gwamnati za ta yi akai.
A halin da ake ciki dai, gwamnatin jihar ta Plateau ta rantsar da kwamitin da zai binciko koken cin zarafi da jami'an 'yan sanda suka yi wa al'umma. Kwamitin zai kuma duba ƙorafe-ƙorafen ya kuma ba da shawarwari, zai kuma kammala aikin ne cikin watanni 6. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.